إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا أن أوانا من قيسوا تأدين المسلنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na Masjidut Tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu dake GRA cikin garin Azare jihar Bauchi tarayyar Najeriya majalisi da muke karanta tarihin Amirul Mu'minin Umar dan Khattabi Allah yarda da shi wannan majalisi shine majalisi na 128 a wannan yammaci na Alhamis 28 ga watan Dhulhijja hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1445 wadda yayi daidai da 4 ga watan 7 shekara ta 2024 miladiya idan ba amince ba a majalisin da ya gabata mun yi bayani dangane da khutuba ta sayyidina Umar Allah yarda da shi da yayi wacce ita ce ta ƙarshe a rayuwarsa dube da cewar mawallafin wannan littafi dangane da rasuwar sayyidina Umar ya raba abun gida-gida ya sanya shi bangarori guda uku bangare na farko addu'ar sayyidina Umar da yayi a aikin hajjin sa na ƙarshe roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ɗauki rayuwarsa wannan yana da alaka da ƙarshen rayuwar sayyidina Umar da kuma rasuwarsa bayani ya gabata a kai ɓangare na biyu khutubar sayyidina Umar da yayi Allah yarda da shi wacce ita ce ta ƙarshe cikin khutubobinsa da yake na juma'a a garin Madina a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kan mimbarin manzon Allah sai abu na uku sababin shahadar sayyidina Umar dan sayyidina Umar shahada yayi to wani sababi ne ya sanya shi yayi shahada to wannan shine abu na uku abu na hudu ambatan yadda sayyidina Umar yayi shahada to idan za mu tuna a majalisi da ya gabata mun karanta gaba na farko da na biyu gaba ta farko da ta biyu addu'ar sayyidina Umar da yayi akan Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsa mun karanta wannan gabar gaba ta biyu khutubarsa da yayi ta ƙarshe a rayuwarsa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gabar ma ita ma mun karanta ta kenan a wannan majalisi gabar da za mu tashi kanta ita ce gaba ta uku sababin shahadar sayyidina Umar ma'ana sababin rasuwarsa wani sababi ne ya kai ga sayyidina Umar yin shahada to wannan ita ce gaba ta uku wacce za mu fara karatunmu a kanta a wannan yammaci Imamul Mikrizi ɗaya daga cikin manyan malaman tarihi a cikin littafin sa Imta'ul Asma, ya kawo bayani dangane da sababin da yasa Sayyidina Umar yayi shahada Allah yarda da shi. Yake bayyanawa cewa Sayyidina Umar lokacin da yake khalifa, jagora na al'umma musulmi a cikin garin Madina, ya kasance yana hanawa kan a shigo da kamammin yaƙi, fursunonin yaƙi waɗanda ba musulmi ba, waɗanda aka kamo su a filin daga. Sayyidina Umar Allah yarda da shi ya kasance yana hanawa a shigo da su garin Madina, musamman waɗanda suka balaga daga cikinsu, saboda ƙalubalen da yake kallo dangane da shigo da su garin Madina da kuma yawaitar su a cikin garin Madina. Wannan yasa yake hana wa a shigo da su cikin Madina, saboda kar su zo su yi kaka gida cikin garin Madina. Wasunsu ba su shiga musulunci ba, waɗanda kuma suka shiga musuluncin, musuluncin bai yi tasiri a cikin zukatunsu ba. To kaga irin nau'ukan mutane guda biyun nan za su iya yin abubuwan da suka yi karo da karantarwa addinin musulunci cikin garin Madina. To wannan yasa Sayyidina Umar yake hanawa kan shigo da su a garin Madina, saboda a zauna cikin aminci, kuma addinin musulunci ya ci gaba da kai kawo a cikin wannan gari na Madina, garin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To ana haka ana zuwa yaƙi a ci garuruwan waɗanda ba musulmi ba da yaƙi, garuruwan nasu su shiga ƙarƙashin ikon musulmi, sa'an nan kuma dukiyarsu ta zama ganimar musulmi, sannan kuma su zamanto fursunoni kamammu a gurin musulmi, ta yadda in an zo za a ɗauke su a matsayin bayi. To sai zamanto bayi sun yawaita cikin waɗanda ake kamowa a fagen daga a ɓangaren abokan gaba. To shi ne ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ake kiransa Al-Mughiratu bin Shu'ba, Allah yarda da shi, ya rubuto wasiƙa wa Sayyidina Umar. Shi Mughira, Al-Mughiratu bin Shu'ba, gwamnan Sayyidina Umar ne a garin Kufa. Sai ya rubuto wasiƙa wa Sayyidina Umar, Allah yarda da shi, yana ambata masa cewar yana da wani bawa cikin kamammin yaƙin da aka yi a Nahawand. Nahawand wani gari ne cikin garuruwan Farisawa, wani gari ne babban gari cikin garuruwan Farisawa, wanda wannan gari yana ɗauke da arziki mai tarin yawa da al'umma wanda suke masu tarin yawa. To Allah cikin ikonsa a zamanin Sayyidina Umar, dakaru da aka tura na musulunci su je su yi yaƙi a wannan gari na Nahawand, sai suka ci galabar mutan garin, suka yi nasara a kansu a shekara ta 21 bayan hijira. Ya zamanto waɗanda suke ƴan garin an tarwatsa su, an fantsama su, an ci lakonsu da yaƙi, an karya su, sai aka ƙwace wannan gari nasu ya shiga ƙarƙashin ikon daular musulunci, sa'an nan kuma dukiyarsu ta zama ganima wa daular musulunci. Waɗanda suke ƴan garin suka zamanto fursunoni na yaƙi ga al'umma musulmi. wannan yasa da yawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamanto sun mallaki bayi cikin fursunonin da aka kamo a wannan yaki na Nahawand kusan a bincike na malamai na tarihi ya nuna cewa cikin garuruwan da aka bude garin Nahawand yana cikin manya-manyan garuruwa da aka ci gagarumar nasara akai wanda dukiyar wannan gari ta ƙara ƙarfafa daular musulunci garin Nahawand yana daga cikin garuruwa na Iran mun san ƙasar Iran to garin Nahawand yana cikin garuruwa na Iran a wancan lokaci to Mughira dan Shu'ba ya rubuto wasiƙa wa Sayyidina Umar Allah ya yarda da shi shi Mughira kamar yadda nayi bayani a baya gwamna ne na Sayyidina Umar a garin Kufa sai ya rubuto wasiƙa wa Sayyidina Umar yana ambata masa bawansa da ya samu a yaƙin Nahawand wacce nayi bayani a baya kanta cewar ta auku a shekara ta 21 bayan hijira wannan bawan nasa sunansa Fairuz ana masa alkunya da Abu Lu'lu'a Al-Majusi mutum ne wanda Allah ya bashi baiwa Allah ya bashi gogewa Allah ya bashi kwarewa wajen kere-kere ya iya kere-kere na abubuwan wancan zamani kafinta ne makeri ne sa'annan kuma ya iya design zai iya zama ya maka zane zane sosai wanda zai burge gwanin sha'awa kenan mutum ne wanda Allah madaukakin sarki ya masa baiwa a bangarori daban-daban na sana'a to Al-Mughira dan Shu'ba da ya duba irin baiwar da Allah madaukakin sarki ya yi ma wannan bawa nasa Fairuz wanda ake masa alkunya da Abu Lu'lu'a Al-Majusi sai rubuto Sayyidina Umar cewar yana nema gurin Sayyidina Umar ya bada izini kan a shigo da wannan bawa Fairuz Abu Lu'lu'a a shigo da shi garin Madina dube da baiwa da Allah madaukakin sarki ya masa a bangaren kafinta bangaren kira bangaren zane-zane Allah madaukakin sarki ya masa baiwa waki a waɗannan bangarori to sai yake nema gurin Sayyidina Umar ya bada izini wannan bawa Fairuz a shigo da shi garin Madina saboda garin Madina ta ci gajiyar baiwar da Allah ya masa a amfana da baiwar da Allah madaukakin sarki ya masa idan ka kalli wannan bukata ta Al-Mughira ibn Shu'ba zaka ga da kyakkyawan nufi yayi wannan hukunci sannan da kyakkyawan nufi yake miƙa kokon baransa gurin Amirul Mu'minin Umar dan Khattabi Allah ya yarda da shi to Sayyidina Umar da yaji wannan bayani sai abun ya kwanta a ransa abun ya shiga zuciyarsa Mughira dan Shu'ba da ya kalli wannan bawa nasa Fairuz wanda ake masa alkunya da Abu Lu'lu'at Al-Majusi sai ga tunda yana da gogewa a bangarori daban-daban na sana'ar hannu to wannan zai iya samar da kudin da ko dukiyar da bata gaza dirhami hudu a wuni ba to sai dora ma wannan bawa nasa duni zai na kawo masa dirhami hudu haka wata riwayar ta bayyana idan mun duba dirhami hudun nan a yau dube da yadda kudin mu ya fadi kasa warwas in za mu yi comparing na dirhami hudu da nerar mu za mu ga kudin ba kadan ba saboda kudin mu na Najeriya a duniya a yau ana ga kasashen da za su zama daidai da kudin mu ba su fi a irga su da yatsun hannu ba wanda darajar kudin su za ta zama daidai da darajar kudin mu saboda yadda kudin mu ya fadi warwas kasa koda a yankin Afirka yanzu idan ka dauki dirhami guda hudun nan yana daidai da naira 48,000 dirhami hudu fa ba naira hudu ba yanzu kamar mu ne kace naira hudu to haka dirhami hudu yake to yanzu ka dauki dirhami hudu za a kwatanta shi da naira 48,000 to sai zaman to shi Fairuz al-Mughira ibn Shu'ba ya kallafa masa cewar duni dube da irin sana'o'i da ya iya na hannu zai na kawo masa balance na dirhami hudu haka wata riwaya ta bayyana dirhami hudu kuma muka ce za a iya kwatanta su da naira 48,000 afwan yafi 48 dirhami ɗaya ne yake daidai da naira 48,000 dirhami hudu yana daidai da naira 192 dirhami hudu yana daidai da naira 192 dirhami daya yana daidai da naira 48,000 kaga wannan zai nuna maka yadda kudin mu ya zama mafi kashe a duniya wata riwayar kuma ta bayyana cewar awuni ya kallafa masa al-Mughira ibn Shu'ba Allah yarda da shi awuni ya kallafa wa wannan bawa nasa Fairuz Abu Lu'lu atal Majusi ya kallafa masa yana kawo masa balance na dirhami 100 dirhami 100 kuma za iya kwatanta shi da naira miliyan 4,800 kaga wannan yana fassara maka yadda kudin mu ya fadi kasawar was Allah ya daga shi to sayyidina Umar lokacin da Mughira dan Shu'ba Allah yarda da shi ya rubuta wasika gurin sayyidina Umar yana mai nema ga sayyidina Umar ya bada izini ya shigo da wannan bawa nasa Fairuz Abu Lu'lu atal Majusi garin Madina saboda baiwa da Allah madaukakin sarki ya masa da gogewa da kwarewa a sana'ar hannu kala-kala iri-iri nau'i-nau'i sai sayyidina Umar ya bada izini saboda shi ma ya kula cewa eh wannan bawa na al-Mughira tabbas za a iya cin gajiyarsa a cikin garin Madina dube da gogewansa da kwarewansa a sana'ar hannu aka shigo da shi garin Madina ya ci gaba da ayyukansa na sana'a da ya saba yi na kira na kafinta na design to sayyidina Umar mutum ne wanda kowa ya san adalcinsa adalcinsa ya mamaye kowa namiji da mace babba da yaro mai dukiya da talaka mai mulki da wanda ake mulka duka ba wanda adalcin sayyidina Umar bai mamaya ba to wannan bawa na al-Mughira Fairuz Abu Lu'lu atal Majusi da ya kula da haka sai ya hadu da sayyidina Umar wata rana cikin garin Madina sai yake kokawa sayyidina Umar cewar ubangidansa al-Mughira ibn Shu'ba ya kallafa masa aiki mai wahala aiki mai nauyi saboda abun da ya dora masa yana kawo masa duniya masa yawa idan mun dauki riwaya ta farko cewar al-Mughira ibn Shu'ba ya kallafa wa bawan sannan Fairuz awuni yana kawo masa dirhami hudu to shi a ganin sa wannan dirhami hudun yayi yawa to shine yake koka sayyidina Umar in kuma mun dauki riwayar da ta bayyana cewar al-Mughira ibn Shu'ba ya kallafa ma wannan bawa nasa awuni yana kawo masa dirhami 100 to yanzu koka wanda yake yi wa sayyidina Umar yaje ya yi fafutuka ya yi fadi tashi ta yadda zai yi raising din dirhami 100 ya tattara ya kawo Mughira abun yana masa wahala a wuni to shine yake koka wa sayyidina Umar. Sayyidina Umar sai ce mecece sana'arka? Sai ya bada amsa sayyidina Umar yace ina kafinta, sannan ina kira, sannan ina design. Zai yi rubutu, zai kawata abu, yayi kwalliya wa abu, ya burge a zo a siya da daraja. Sayyidina Umar da ya ambata masa nau'ukan sana'o'i da ya iya har guda uku, kuma duk kowanne yana kawo masa. Sai sayyidina Umar ya ce fama ara kharajaka bikathirin, sai ce abin da aka kallafa maka ina ga ba mai yawa bane dube da irin sana'o'in kannan da ka iya. Saboda a waɗannan sana'o'i da ka iya, zaka iya samun ninkin abin da aka kallafa maka. Idan dirhami 100 aka kallafa masa a wuni ya kawo, to a wuni zai iya samun dirhami 200. To kaga in zai iya samun dirhami 200 a wuni, kenan dirhami 100 nasa ne, dirhami 100 na ubangidansa. To shine sayyidina Umar yace dube da yawan sana'o'in da ka iya, bana ganin abin da aka kallafa maka mai yawa ne. Ma'ana abin da ubangidanka ya kallafa ma bana abu bane mai yawa wanda har zai kai ga ka zo kana kokawa cewa ya dora maka abin da yafi karfinka. In an kwatanta da irin ayyukan da ka iya na hannu. Wata riwayar kuma ta bayyana cewar da sayyidina Umar ya tambaye shi irin nau'ukan ayyukansa da sana'arsa, ya ambata wa sayyidina Umar sana'o'i guda uku: kafinta, kira, zane. Sai sayyidina Umar ya ce masa ahsin ila maulaka, ka kyautata wa ubangidanka, shine al-mughiratu bin shu'ba, ma'ana karka bijire masa abin da ya dora maka, karka taurin kai, karka na korafi. Amma sayyidina Umar a nan gurin duk da yayi masa wannan bayani cewar ya kyautata wa ubangidansa, wata riwaya kuma duk da sayyidina Umar ya ce masa abin da ya dora maka ba wani mai yawa bane da har zai gagare ka dube da irin sana'o'in da ka iya, amma a zuciyar sayyidina Umar ya kulla, ya kudirta akan cewar zai samu mugira ya masa magana akan ya sauƙaƙa masa, amma shi dai yanzu a gabansa ba zai gaya masa ba. Kenan sayyidina Umar yana so ya sulhu ne tsakanin ubangida da yaron gida. Yanzu a gaban yaron gida ba zai goyi bayan yaron gida kan cewar ubangidan na jikkata shi na wahal da shi ba. To in kuma ya kebe da ubangidan, zai nuna ubangidan ka dan sassauta wa yaron kan nan mana, abin da ka tsora masa ya dan masa nauyi. Wannan shine abin da ke cikin zuciyar sayyidina Umar. A gaban Fairuz bai nuna wa Fairuz cewa mugira dan Shu'uba abin da yayi ya wahal da shi ba, kawai umurnin da ya bashi shine yayi biyayya wa ubangidansa. To amma a zuciyar sayyidina Umar ya kudiri aniyar cewa idan ya koma zai sa a nemo masa al-mugira dan Shu'uba su zauna, ya bashi umurni akan ya sassauta ma wannan yaro nasa bisa abin da ya dora masa yana kawo masa duwata. To da sayyidina Umar yayi wannan magana wa bawan nan na al-mugira wanda ake kiransa Fairuz, ana masa alkunya da Abu Lu'lu'a, sai ya fusata, sai ya fusata, ransa ya baci, yace shi Umar kowa adalcin Umar ya mamaye shi banda ni, ma'ana kowa in Umar ya zo ya gaya yaya zai ce me yasa aka yi ma wani kaza, me yasa ba a yi ma wani kaza ba, zai umurni a kyautata wa mabiya. Amma shi ne kawai adalcin sayyidina Umar ba zai sami adalcin ba, kowa ya ribatu da adalcin sayyidina Umar banda shi, shi kadai ne saniyar ware. A zuciyarsa sai ce to bari yanzu abinda zan yi kashe shi kawai zan yi. Abu Lu'lu'a sai ya kulla a ransa cewar kawai zai kashe sayyidina Umar. Me yasa? Saboda yana ga duk wani mahaluki da yake rayuwa, namiji ko mace, babba da yaro, talaka da mai kuɗi, mai mulki da wanda ake mulka, kowanne na amfana da adalcin sayyidina Umar amma shi kuma yana ga adalcin sayyidina Umar shi bai amfana da ita ba tunda yanzu ya kawo kuka gurin sayyidina Umar mai hukun sayyidina Umar ya ce abin da ya dora ma yana da wahala bari zan masa magana ya rage maka sai bai gaya masa haka ba amma sayyidina Umar a zuciyarsa ya kulla cewar zai samu ubangidan shi wannan bawa Fairuz Abu Lu'lu'a ya masa magana akan ya sassauta masa amma a gabansa bai nuna masa ba saboda yana so ya sulhu tsakanin ubangida da yaransa to anan sai kulla a ransa cewar kawai abin da zai yi shine zai kashe sayyidina Umar kawai to wannan riwaya da muka yi bayanin ta kamar yadda na bayyana a baya Imam al-Makrizi ya kawo ta a cikin littafinsa Imta'ul Asma kaga tana bayyana mana kamar ta dauko mana bayani kan sababin da yasa sayyidina Umar yayi shahada kenan sababin da yasa sayyidina Umar yayi shahada ko kene da bawan Mughira dan Shu'ba Allah ya yarda da shi ya kawo wa sayyidina Umar kan cewar al-Mughira ya kallafa masa abin da yafi karfinsa a wuni na abin da zai na kawo masa sayyidina Umar kuma sai ya ce wa wannan bawa na al-Mughira menene kake yi na sana'o'i da ya bayyana wa sayyidina Umar sana'o'i guda uku sayyidina Umar ya ce to ai ina ga in an yi dube zuwa ga irin sana'o'in da ka iya ka goge akan su ka kware abin da ya dora ma ba mai yawa bane wata riwaya kuma ta bayyana cewar sayyidina Umar ya masa umurni yayi biyayya wa ubangidansa amma a zuciyar sayyidina Umar yana da nufin zai samu al-Mughira ya masa umurni ya sassauta ma wannan bawa nasa bisa abin da ya kallafa masa yana kawo masa duwuni to shine shi wannan bawa ya kulla a ransa cewar sai ya kashe sayyidina Umar saboda yana ga kowa yana cin gajiyar adalcin sayyidina Umar amma ban da shi to wannan shine sababin da yasa sayyidina Umar yayi shahada wannan abu na uku kenan gaba ta uku kenan to gaba ta hudu kuma ita ce yace zikru wafatihi radiyallahu anhu ambaton wafatin sayyidina Umar ma'ana rasuwar sayyidina Umar shahadar sayyidina Umar yanzu mun ji sababin da yasa sayyidina Umar yayi shahada to amma wata hanya aka bi ko tayaye sayyidina Umar yayi shahada tayaye ya rasu to shine za a bayyana mana anan wannan gabar yace an Amr ibn Maimun an samu riwaya daga Amr dan Maimun wannan riwayar tana nan cikin Sahihul Bukhari wacce za mu karanta ta shi Amr ibn Maimun yana cikin manyan tabi'an musulunci to wannan riwayar ta sace yanzu zai hakaito mana yadda sayyidina Umar yayi shahada yadda aka kashe sayyidina Umar Allah ya yarda da shi yake ba da labari cewa inni laqa'imun ma baini wa baina umara illa abdullahi ibn abbasin ghadatan usiba yanzu yana bayani ne dangane da yadda sayyidina Umar yayi shahada yace inni laqa'imun lallai ni na kasance a tsaye a cikin sahu tsakani na da Umar babu wani banda Abdullahi dan Abbas a asubahin da aka yi rauni wa sayyidina Umar a asubahin da aka yi rauni wa sayyidina Umar yace wa kana idza marra baina as-saffain sayyidina Umar bayan ladan ya tada iqama abun da ya rage shine a shiga sallah bayan ladan yayi iqama abun da ya rage shine a shiga sallah to sayyidina Umar kafin yayi kabbara harama a shiga sallah yana bin sahu yana daidaita mamu idan ka fadar wannan tayo ciki sai ya mayar in ka fadar wannan tayi waje sai ya dawo da ita yana so kafadun mamu duka su daidaita sannan idan kafar wannan tayo ciki sai ya maida ita in kafar wannan tayi waje ita ma sai ya dawo da ita yana so kafafu su ma su yi seti istau ku daidaita sahu wasuddu al-khalal ku rufe duk wata kafa ku toshe ta idan an zo sahu saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yana bayyana cewar taswiyatu sufufi min tamamis salati daidaitan sahu na daga cikin cikar sallah kenan idan sahu bai zama ya daidaita ba sallah za ta iya samun naqasu za iya samun tasgaro daga sallah kenan idan ana so sallah ta zamanto kammalalliya to dole ne sahu ya zamanto ya daidaita to dabi'a ce ta sayyidina Umar idan an zo ta da sallah bayan ladan ya kammala iqama yakan bi yayi kokarin daidaita sahu sai ya ce aqimu sufufakum ku tsayar da sahunku ya tsaya dodar babu karkata ba shiga ta nan ko fita ta nan yace hatta idza lam yara fihinna khalalan taqaddama fakabbara har sai ta kai ga sayyidina Umar ya gama daidaita sahu bai ga wata kafa ba cikin sahun da mamu da suke bayan sa suka yi to sai zo ya shiga gurbin liman sai ya kabbara a fara sallah to shi Abu Lu'lu'a kamar yadda muka ji bayani a baya da sayyidina Umar yace masa ka kyautatawa ubangidanka sannan kuma ina ga abin da ubangidanka ya dora maka ba mai yawa bane in an yi dube zuwa ga irin sana'o'in da ka iya ya kulla a ransa cewar sai ya kashe sayyidina Umar saboda yana ga adalcin sayyidina Umar ya mamaye kowa banda shi to shine da ya tashi sai ya je ya kera wuka tunda makeri ne wuka wacce take doguwar wuka mai baki biyu katuwar wuka doguwa mai kaifi mai baki biyu kowane baki cikin bakunan ta guda biyun nan yana da tsini bai tsaya iya nan ba ya wasa ta sosai ta yadda ana dorawa kan abu za ta yanka abu ba tare ma da an dirza sosai ba ana dora za ta yanka abu saboda yanda ya wasa ta bai tsaya iya nan ba sai nemi guba sai samu bakin wannan wuka guda biyu bakunan wannan wuka guda biyu sai ya sa wannan guba ya shafa a jiki ta yadda duk wanda aka soka masa sai sa a ya rayu yayi ma wannan wuka ta sa gida ne baki biyu sai sanya wannan wukar a cikin gidan sai sanya cikin mayafinsa sai taho masallacin manzon Allah gashi fa ba musulmi bane to amma da yake a wancan zamani idan an zo sallah ana yi ne cikin duhu ba fitila to yazo ya shiga masallacin annabi ba wanda ya kula da cewar wanda ke shiga fa masallacin nan fa ba musulmi bane saboda ba a ganshi ba babu haske yayi maza yazo sahun gaba ya tsaya kamar wanda yake jira a tada sallah shi ma sallar zai ashe shi yana da nufin sa yana da aniyar sa to a nan gurin Amr ibn Maimun yana ba mu labari cewar al'ada ce ta sayyidina Umar idan an yi iqama gabanin ya shiga ya ci gaba da jan sallah yana kokarin daidaita sahu idan ya tabbatar sahu ya daidaita babu gibi sai ya juyo ya yi kabbara ya tada sallah idan ya tada sallah wasu lokata yakan karanta suratu Yusuf mun san suratu Yusuf tana da dan tsayi wasu lokatai kan karanta suratul nahl suratul nahl ita ma tana da dan tsayi kusan izu biyu ci a raka'an farko sayyidina Umar yakan karanta izu biyu ko ya karanta izu daya da rabi yakan karanta suratul yusuf ko kuma ya karanta suratul nahl ko kuma wasu surori makamantan waɗannan surori guda biyu kenan sayyidina Umar yakan tsawaita karatu a raka'ar farko a sallar asubahi mecece hikimar da ta sa sayyidina Umar yake haka hatta yajtami'a an-nas har zuwa lokacin da mutane za su taru saboda a lokacin da aka kabbara sallah aka fara sallah zaka ga waɗanda suke cikin masallaci ba su da yawa to amma idan liman ya tsawaita karatu sai kaga masallaci ya cika makin to wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama galibi sallah manzon Allah in yazo zai ja mutane sallah yakan tsawaita raka'a farko musamman a sallolin da mutane sun yi bacci sun farka kamar sallar asuba kamar sallar la'asar kaga sallar la'asar akan yi bacci tsakanin azhar da la'asar sallar asuba akan yi baccin dare to annabi sallallahu alaihi wasallama idan yazo yakan tsawaita raka'o'in farko saboda wanda yake bacci idan ya ji iqama an shiga sallah zai iya bashi damar har yayi alwala yazo ya riski sallah ba tare da an yi sallama bai samu ba to sayyidina Umar sai ya tafi kan wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama musamman a sallar asubahi idan yayi kabbara a raka'a farko yakan tsawaita karatu ya karanta surar da za ta iya daukan izu biyu ko kuma izu ɗaya da rabi har ta kai ga mutane su taru a cika masallaci wannan ɗabi'a ce da sayyidina Umar yake tafi a kanta yace fa ma huwa illa an kabbara fa sami'tuhu yaqulu qatalani aw akalani alkalbu hina ta'ana yace to a wannan ranar da mai faruwa ta faru inji Amr ibn Maimun yace bayan sayyidina Umar ya gama daidaita sahu yana juyawa abin da yayi kawai kabbara ce face kawai yaji sayyidina Umar yana cewa qatalani ya kashe ni maimakon da sayyidina Umar yayi kabbara aji ya fara karatun suratul fatiha a bayan yayi kabbara ta harama a wannan sallar ta asubahi da aka yi a wannan rana ya ce Allahu akbar maimakon ya fara karatun suratul fatiha kawai sai aka ji yana cewa qatalani ya kashe ni ya kashe ko kuma yana cewa akalanil kalbu kare ya cinye ni kare ya cinye ni ashe wannan ba majuse da yazo da wukarsa da muka yi bayanin ta a baya wacce ya wasa ta me baki biyu ya sanya mata dafi ya sanya mata guba shine ya fitar da wukar cikin sanda a hankali ba tare da mutanen da suke tsaye gefensa sun ankara ba sayyidina Umar kuma ya tada kabbara harama da ya fitar da wannan wuka sai ya daba wa sayyidina Umar Allah ya yarda da shi dabawar da yayi wa sayyidina Umar haso uku ya daba ya zari ya daba ya zari ya daba ya zari haso uku wata riwayar tace ma sau shida ya taka wa sayyidina Umar wukan ya daba ya zari ya daba ya zari ya daba ya zari ya daba ya zari har sau shida jini ya dinga zuba yana kwaranya ɗaya daga cikin suka da yayi wa sayyidina Umar sai da ya samu kasan cibiyarsa sai suka masa ya ƙara suka masa to bayan yayi haka yace fatara al-ilju bi sikkinin zati tarafain la yamurru ala ahadin yaminan wala shimalan illa ta'ana hatta ta'ana 13 rajulan wannan mutumi bayan yayi wannan ta'asa na daba wa sayyidina Umar wannan wukatasa mai baki biyu mai dafi hassau shida wata riwaya tace so uku sai ya juya a guje yana Allah Allah ya fita daga masallaci shine fatara al-ilju sai ya juya a guje al-ilju shine mutumin da yake ba balarabe ba cikin waɗanda ba musulmi ba ana kiransa al-ilju mutumin da ba balarabe ba kuma kafiri cikin wanda ba musulmi ba to ala laraba suna kiransa al-ilju to shi wannan bawa na Al-Mughira ɗan Shu'uba ai dama ba musulmi bane ba majuse ne dalilin da yasa sayyidina Umar ya daga kafa a shigo da shi cikin garin Madina saboda baiwar da yake da ita wajen kere-kere da sana'ar hannu dan a ci gajiyar wannan baiwa tasa a amfana da baiwar da Allah madaukakin sarki masa to zuwan sa masallaci yazo ne da nufin ya kashe sayyidina Umar to da ya daba masa hukar aka ji sayyidina Umar yana katalani ka san dole zai ja hankalin mutane dole za a yo inda sayyidina Umar yake dole za a maida hankali to da ya juya da wannan wukata sa shine anan gurin yace zati tarafain wacce take da baki biyu la yamurru ala ahadin baya wuce wani cikin jerin mutanen da suka yi sahu a bayan sayyidina Umar yaminan wala shimalan shin af a daman sa yake ko a hagun sa illa ta'ana ufaci ya daba masa wannan wukata sa dan me dan ya samu hanya ya gudu duk wanda ya samu akan sahu bayan sayyidina Umar sai da ya daba masa wukar sahun farko ya daba musu na biyu ya daba musu amma a hanyar da yake so ya bi ya wuce anan ne ya dinga dabawa duk wanda ya samu a bangaren sa na dama ya daba masa wukar wanda ya samu a bangaren sa na hagu ya daba masa wukar haka sahu na biyu haka sahu na uku har sai da ya soki mutane guda 13 har sai da ya soki mutane guda 13 da wannan wukata sa mata minhum sab'a take mutane 7 cikin 13 nan da ya daba ma wannan wukata sa mutum 7 a take suka mutu sauran mutum 6 kuma suka yi matsananciyar jinya kaga a san tsin ya kashe sayyidina Umar sai da ya kashe mutane guda 7 falamma ra'a zalika rajulan فلما راى ذلك رجل يكمات برجلا كسكور يعني رجلا فلما راى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا وني cikin musulmai lokacin da yaga wannan abu da ke faruwa bayan an daddaba wa sayyidina Umar ruka shi wannan ba majusi fayruz yazo kuma yayi ta daba wa mutane har guda 13 7 sun mutu a ciki 6 kuma sun jikkata sai wani mutum yayi maza ya cire alkebbar sa ya zo ga wannan ba majusi sai ya rufa masa a kansa ya rufe kansa ta yadda yanzu ba zai samu idan da zai ga hanyar da zai bi ma ya gudu ba da ya rufe shi sai ya danne shi falamma dhanna al'ilju annahu ma'khudun nahara nafsuhu wannan ba majusi lokacin da ya samu tabbaci a ransa cewar shi fa yanzu ya shiga hannu an kama shi ba yadda za a yi ya kubce tun daga shi an rufa masa alkebba a kansa kuma an danne shi sai ya daga wannan wukata sa sai ya soki kansa ya kashe kansa ma'ana in an kama shi ma dai ba zai bari a cin masa ba bari kawai ya kashe kansa tun da yayi abin da ransa ke so ya biya bukatar sa to bayan ya daba wa sayyidina Umar wannan wukata sa me ya faru watanawala umaru biyadi abdurrahman bin auf fa qaddamahu sayyidina umar lokacin da aka daddaba masa wannan wuka sai kama hannun abdurrahman dan auf abdurrahman dan auf yana daga cikin wadanda suke tsayawa bayan sayyidina umar shi yasa ake so idan an zo sahu bayan liman ya shiga gaba waɗanda za su zama kai tsaye bayan liman ana so su zamanto masu ido a addini masana alqur'ani ta yadda idan wata larura ta taso waliman yana so ya gabatar da wani cikin waɗanda suke bayan sa ya ci gaba da jan mutane sallah to sai ya zamanto wanda zai gabatar mai ido ne mai ilimi ne zai ci gaba da jagorantar mutane a sallar su to sayyidina Umar sai ya sa hannunsa sai kamo Abdurrahman dan Auf yana cikin waɗanda suka tsaya a bayan sa sai jawo shi gurbin liman ma'ana ya ci gaba da jan mutane sallah saboda shi yan sayyidina Umar ba zai iya ba sakamakon wannan wuka da aka daba masa har so uku ko kuma sau 6 Abdurrahman dan Auf kuma kamar yadda muka sani yana ɗaya daga cikin al'asharatul mubasharuna bil janna mutane guda 10 cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da aka musu bishara da aljanna a majalisi guda cikin lafazi guda a lokaci guda annabi ya jero sunayen mutane goma cikin sahabbansa yace duka yan aljanna to Abdurrahman dan Auf Allah ya yarda da shi yana cikin jerin waɗannan mutane kuma mutun ne wanda Allah madaukakin sarki ya yalwata masa dukiya Allah ya hore masa dukiya dukiya wacce take mai tarin yawa amma nan dukiyar tasa yadda yake ciyar da ita kamar baya so zaka ji ya dauki dinari 40 ya ba wannan ya dau dinari 100 ya ba wannan dinari 40 din nan a yau in zaka kwatanta shi da naira miliyoyi ne fa to baya kyashin ya dau miliyoyi ya danka wa mutum daya ya sake daukan miliyoyi ya danka wa mutum daya shi Abdurrahman dan Auf ana bayyana cewar lokacin da yazo rasuwa yayi wasiya cewar a duba cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam aga duk wanda ya halarci yakin Badar a dauka cikin dukiyarsa a bashi dinari 100 dinari 100 dinari 100 miliyoyi ne ba miliyan 1 ba ba 2 ba ba 10 ba miliyoyi yace a duba duk wanda ya halarci yakin Badar cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a bashi dinari 100 to sayyidina Umar sai ya ga Abdurrahman dan Auf gurbin liman Abdurrahman dan Auf sai ya ci gaba da jan mutane sallah yace faqaddamahu faman yali umara faqad ra alladhi ra du wanda yake bayan sayyidina Umar ya ga abin da ya gani ma'ana ga abin da ya faru na sukar sayyidina Umar da aka yi da wannan wuka wacce take mai baki biyu mai kaifi mai dafi yace wa amma nawahil masjid amma gefen masallaci wajen masallaci da baya waɗanda suka yi sahu a baya da waɗanda suke gefe ta dama da waɗanda suke gefe ta hagu fa innahum la yadruna su ba su san me ya faru ba kenan yanzu wanda suke sahu na farko da wanda suke sahu na biyu sun ga abin da ya faru da sayyidina Umar amma waɗanda suke sahu na uku na hudu na biyar da waɗanda suke gefen dama ta waje da wanda suke gefen hagu ta waje ba su san me ya faru ba su dai kawai sun ji sayyidina Umar yayi kabbara kuma sai suka ji yana katalani sai suka ji yayi shiru kuma sai suka ji Abdurrahman dan Auf ya ci gaba da karatu ba su san me ya faru ba ghaira annahum qad faqadu sauta umara wa hum yaqulun subhanallah subhanallah su ba su san me ya faru ba kawai su dai sun rasa sautin sayyidina Umar bayan ya ce aqimu sufufakum ku tsayar da sahunku yayi kabbara to ba su sake jin wani abu ba sun dauka rafkan waliman yayi sai suka ji tsit suka ji shuru to a dade lokacin an daba masa wannan wuka har so uku ko kuma so shida to shine waɗanda suke can bayan sahu tunda ba wai akwai haske bane cikin masallacin da wanda suke wajen masallaci sai suna cewa subhanallah subhanallah saboda me suna so su ankarar da liman kamar yadda manzon Allah ya karantar da su yace at-tasbihu lirrijali wat-tasfiqu lin-nisa'i idan wani abu ya faru ga liman a cikin sallah ma mu suna so su ankarar da liman suna so su fadakar da liman Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hanyar ita ce maza su yi tasbihi su ce subhanallah kenan in liman yayi rafkanuwa abin da ma mu za su yi wajen fadakar da shi wajen ankarar da shi shine su ce subhanallah maza kenan mata kuma sai su yi tafi dan ankarar da liman idan wani abu ya faru da shi a cikin sallah to sai zamanto waɗanda suke can bayan sahu da yake ba su san me ya faru ba sun ji kuma sayyidina Umar yayi kabbara yayi shiru sai suna ta subhanallah subhanallah yace fa salla bihim Abdurrahman ibn Auf salatan khafifa Abdurrahman dan Auf sai yayi sallah takaitacciya da mutane karanta kananun surori irin kace su kul huwa su inna a'tayna ya karanta kananun surori saboda ganin yanayin da ake ciki na firgici da tashin hankali sai karanta kananun surori falamma sarafu lokacin da suka idar da sallar su bayan Abdurrahman dan Auf ya ja su sallah an idar wata riwaya ta bayyana cewar Abdurrahman dan Auf ya karanta inna a'tayna da idza jaa nasrullahi wal fath kaga inna a'tayna kal kautsar ayoyi uku ce idza jaa nasrullahi wal fath ita ma ayoyi uku ce inna a'tayna kal kautsar fa salli li rabbika wanhar inna shani haka huwa al abtar wannan Abdurrahman dan Auf ya karanta a raka'a farko raka'a ta biyu bayan ya karanta Fatiha sai karanta idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba kaga kowace sura cikin surori guda biyun nan ayoyi uku take da shi takaitattun surori ne to bayan an idar da sallah an kammala qala sai sayyidina Umar yace yabna Abbas ya kai dan Abbas wato Abdullahi dan Abbas kenan man qatalani waye ya kashe ni ma'ana waye ya soke ni da wukar nan yake tambayar Abdullahi dan Abbas Allah ya yarda da shi fajala sa'atan Abdullahi dan Abbas sai fita ya zaga dan wani takaitaccen lokaci thumma jaa sayyidahu ga sayyidina Umar fa qala ghulamul mujira sai ce bawan mujira ne ya kashe ka shi ya daba maka wannan wukar qala as-sana'u yace wannan makerin wannan kafintan ma'ana wanda ya kware as-sana'o'i daban-daban shine ma'anar as-sana'u wanda ya zama kwararre gogagge a bangarori daban-daban na sana'a musammar sana'ar hannu qala na'am sai ibnu abbas yace kwarai ko shine sayyidina umar sai yace qatalahu allah allah wadansa shi kuwa laqad amartu bihi ma'rufan nayi umurni a kyautata masa shi kuma sakayyar da zai mun kenan kaga kenan sayyidina umar lokacin da wannan bamajuse abu lu'a fayruz ya koka masa irin yadda ubangidansa al-mughira ke kallafa masa ya kawo balance a wuni sayyidina umar bayan ya masa umurni ya ci gaba da kyautata ubangidansa ya samu al-mughira ya masa umurni ya sassauta masa yace ni yanzu na masa alheri sakayyar da zai mun kenan kaga shi kuma bai sani ba bai ma san sayyidina umar ya samu al-mughira dan shu'uba ya masa magana ba سيدنا عمر يقول الحمد لله الذي لم يدع الميتة بيد رجل يدعي الإسلام يقول ناقود وعلا مدعوك تنسركي ده بيسنية متواتا أهان متمن دا يكي تواشي مسلمين با كينان ده علا مدعوك تنسركي يهوكن تمتواتا تزمن تو أهان كافري يقول وعلا ينزين أهان مسلمين مسلمين زي إيه تنبلوس كينانكو تايايا Allah zai iya masa afuwa amma kafiri fa Allah ba zai taba masa afuwa ba inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta an anyi shirka da shi amma wani zunubi wanda ba shirka ba wanda Allah ya ga dama zai iya gafarta masa to yanzu tunda kafiri ne ya kashe shi ya gode wa Allah da ba musulmi bane inda musulmi ne wata kin zai iya shiga karkashin ganin daman ubangiji ya masa afuwa to a nan gurin sai sayyidina Umar ya suma can bayan ya suma sai farfado da ya farfado sai suka dauke shi sai suka tafi da shi gidansa aka je sai aka kwantar da shi a gidansa ana kwantar da shi sai ya ƙara suma can bayan wani lokaci sai ya farfado sai suke ce masa ya amiral mu'minina ba kai sallah asuba ba fa ga gari har yayi haske rana na nema ta fito sayyidina Umar yace na'am wala hadda fil islam liman taraka as-sala yace kwarai kuwa gare ku an karar da ni ku tunatar da ni saboda babu rabo ko kadan a musulunci ga wanda ya bar sallah wannan lafazi ne sayyidina Umar wasu daga cikin malamai suna kafa hujja da shi wajen cewar wanda ya bar sallah ba musulmi bane saboda fadin sayyidina Umar la hazza babu rabo ko kadan fil islami cikin musulunci kenan shi yanzu ba shi da wani rabo na musulunci da zai sa a jingina shi zuwa ga musulunci a jin a lissafa shi cikin musulmai saboda me saboda ya bar sallah shine la hazza fil islam babu wani rabo ko da kankani cikin musulunci liman taraka ha ga wanda ya barta ya bar sallah kenan to bayan yayi wannan batu yana shirin yin sallar sai sake suma can bayan ya bar fado sai suke ce masa ya amiral mu'minin as-salata salata ya amiral mu'minin ba kai fa sallah ba ga rana na shirin fitowa sai sake cewa na'am wala hadda fil islam liman taraka magana ku dadai ne gara ku tunatar da ni kan sallah tabbas babu rabo ko kadan a musulunci ga wanda ya bar sallah to haka dai har ya samu da dafa dafa ya samu ya sallaci wannan sallah gabanin rana ta fito ma'ana a lokacinta to bayan sayyidina Umar ya samu yayi sallar asubahi me ya biyo baya gabanin rai yayi halinsa to ina ga dangane da bayanin abin da ya biyo baya bayan ya samu ya sallaci sallar asubahi zamu jinkirta wannan bayani sai Allah madaukakin sarki ya kai mu halka ta gaba sai mu dasa aya anan saboda kurewar lokaci abubuwan da muka fada waɗanda suke dadai Allah ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka fada bisa kurakurai ko kuma tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik السلام عليكم ورحمة الله وبركاته